Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku dan Allah VOA Hausa ku tambaya min masana kowace kasa ta fi sanyi a duniya mai tambaya garba na hali kamba unguwar dogon rini kamba jihar Kebbi Najeriya sai kuma maimaitin tambayar nan game da comrade mai cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka dan Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar comrade shin wane ne comrade me kalmar comrade ke nufi shin waɗanne alamomi comrade ke da su ta yaya aka samu wannan sunan kuma a wace shekara wai da gaske ne comrade bai da aikin yi masu tambayar haɗin gwiwa kakamai yidi da Alhaji Bukar Gusuma da Masak jihar Borno Najeriya to bari mu fara da tambaya kan kasar da tafi sanyi a duniya idan mai tambayar malam na hali kamba na tare da mu ga ansar ka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samu daga Dr. Madube Tumba Kwabi dake koyar da darasin kimiyyar yanayi da muhalli ko geografiya a kolejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya FCE a takeice dake Yola jihar Adamawar Najeriya wanda yace
so a wannan tambayan da aka yi cewa wace kasa ne tafi sanyi duniya to akwai kasashe masu sanyi a duniya amma yawancin su dai ta waje kasa Asia na to amma dai bari in amsa in fara da wanda tafi sanyi kafin waɗansu kasashe da suke biye da shi saboda matambayi da sauran al'umma su sani kasashe nawa ne muke da su masu sanyi da kuma wace ce tafi sanyi to a duk kasashe guda 20 wanda su suke da sanyi duk duniya wanda take gaba da su duka ta waje sanyi shine kasa Antarctica wanda kasa ce sanyin ta tana kasa da degree na Celsius waje kasa da 72 da ego 3 to kuma ta waje degree na Fahrenheit tana kasa da 133 da ego 6 shine mafi sanyi a duka duniya bangaren da yafi sanyi a wannan kasa da kasashe a gabaci ko ƴan su kasashe kuma wato gabaci gu ne wanda ana ce da shi Eastern Antarctic Plateau wato gabashin Antarctic ta waje wato tudu ne a gun hawan ne sanyin take da matuka ga bisa duk duniya to mabiye kuma da wannan kasan ta waje sanyi ita ce kasar Russia ita ma tana da sanyi amma tana kasa da wannan kasa to a kasa Russia kuma akwai kasa akwai gunda ake kira Vostok Station ita ce da sanyi a wancan kasar Russia wanda degree na Celsius nanta tana kasa da 89.2 to akwai waɗansu kasashe kamar Canada wanda number 3 ne a sanyi akwai kuma United States of America ita ce number 4 a sanyi akwai kasa Mongolia ita ce number 5 a sanyi akwai kasa Kazakhstan ita ce number 6 a sanyi akwai kasa Norway ita ce number 7 a sanyi akwai kasa Kazakhstan ita ce number 8 akwai kasa Finland ita ce number 9 number 10 a cikin kasashen kuma shine Estonia to 11 ita ce kasar Sweden ta 12 kuma ita ce kasar Belarus na 13 ita ce kasar Denmark to 14 ita ce kasar Latvia to 15 ita ce kasar Austria 16 ita ce kasar Switzerland 17 ita ce kasar Iceland 18 ita ce kasar Lithuania 19 ita ce kasar Poland ta karshe kasa ta 20 na sanyi ita ce Slovakia wayannan kasashe ne wanda aka sani da sanyi a duniya duka wanda kuma ba ma za a ce duka wuraren cikin kasa ne da tsananin sanyi ba saboda inda jama'a suke yawa watar na ana samun zafi so haka waɗansu gefen su ne wanda suka ba su wannan cigaba ta kasancewa kasashe masu sanyi a duniya
sai kuma maimaitin ansar tambayar su kakamai yidi da Alhaji Bukar Gusuma da Masak game da comrade idan ana tare da mu ga maimaitin ansoshin da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga wurin Dr. Babu Kwai Gire wanda yace
Assalamu alaikum. Wato lado ita kalmar comrade da dadiyar kalma ce wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna kaman faransanci da spaniyanci. To ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini, wato abokin hulɗa kenan. To amma kalmar comrade din ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yi yakin juyin juya hali na alif daya da dari bakwai da 89 a Faransa, lokacin da in baka manta ba, wato yaki ne na wato kusan ayyar cewa juyin juya hali ne wadanda yake na kwatar yanci, saboda yanda ake musguna ma ma'aikata da makamantansu, aka zo aka hada karfi da karfe waje guda aka yaki wannan aka yi juyin juya hali. To sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna aqida cewa to misali ta komunisanci ko kuma ta wannan yan gurguzu. In ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar Soviet, yawwa, to zaka tara cewa akwai wannan aqida ta yan gurguzu din nan ko komunisanci. To kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da aqida iri guda ko kuma ra'ayi na kwatowa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu. To in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa, a bashi muhimmancinsa, dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu. To anan sai ya zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin, wanda kuma yana yaki da zalunci, to ana kiransa comrade. To ya sake yin tambaya, shin ya ake saka ma su comrade din? Sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar, su an saka musu kenan. Misali an zo ana cin zarafin talakawa, ana musguna musu, rashin adalci yayi yawa da makamantansu, shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane, sannan kuma aka yi nasara a wannan. To ai kaga shi burinsa ya cika kenan, don shi dama comrade burinsa shine ya ga cewa dai komai na tafiya daidai, ba zalunci, ba kuma musguna ma wanda ba shi da ƙarfi. To sai dai a 'yan shekarun nan abinda aka sani na shi comrade, an samu wasu komrorin za a ce, waɗanda alal haƙiƙa farkon tafiyar su kowa ya zaci cewa yaƙi suke yi da zalunci, kuma sun fito ne saboda su taimaki shi talaka. To amma kuma da ya zamana an musu sakayya ta fiskar, aka zaɓe su a siyasance, suka jagoranci mutane, sai muka ga canji na figa. Yayi magana cewa shin da gaske ne wai su comrade ba su da aiki ne? To ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayinsa na jagora na gwagwarmaya ne, aka ga ba a cewa ba shi da aiki ne. To amma kuma galibi zaka tarar su comrade din, saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne, su suka san inda ke diwa, su suka san inda ke zafi ba talaka. To kaga su ma kenan suna cikin tafiyar, to sai zamana sun jagoranta. To daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa, ta dauki wani salo kuma ai, saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci inci, shi ya san ta inda ake musguna maka, shi ya san haƙƙi, shi ya san doka. To kaga nan ba abun mamaki bane ya zamana su waɗanda suka yi karatu daga cikinmu ne, waɗanda muke ganin cewa suna da aqida na taimaka mana, ya zamana su ne suke jagoranta wannan harkar, har suke ake alamanta su da suna comrade. To kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su ƴan boko ne, saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu. To don haka ita kalma takan iya fadada ko kuma ya zamana an samu ma'anarta ta ragu. To wannan yana daidai cikin yadda kalmar ta fadada ne take nuna cewa galibi ngance mutum comrade ana nufin dan boko, saboda kuma ka san shi comrade kamar da na fada dama ba wani ne mai abun hannu ba. To kuma tunda ba shi da abun hannu, ai kaga ba da zai yi kyauta, dama shi ma ba yi da shi, amma kuma yana jagorantar mutane ne wajen kwato musu hakkinsu. To magana cewa shi comrade yana gefe-gefe, baya son shiga jama'a, sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila wanda ita al'umma ba ta fahimce shi ba, yana nan kaman bahago bahago haka. To watakila wannan din saboda kamar da na faɗa harkar comrade din ne ta fara canzawa, ta fara komawa wani abu sai mutun ya zama na to maimakon yake nuna mutane akidar sa sai zama yana kyamatar abubuwan da mutane suke yi ne. To kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba, maimakon a ce yazo mutane suna nuna ko gujema irin akidar da yake yi, to sai gefe gefe da saboda lado zamani ne namu wanda yake wallahi al'amarin fa sai dai mu ce kai la haula wala quwwata illa billah, saboda wallahi ba abun mamaki bane ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi 1000 ya karba, saboda mutane gaba daya ko saboda lalaci ko kuma saboda rashin tarbiya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba daya an lalace, musamman ma matasan mu ka ga suna ta wasu kalamai na zagin iyaye su suna ga wannan sune wayewa. To ba abun mamaki bane idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gara shi yayi gefe, sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zabin maida abu wanda yake mai kyau ma ta maida shi mummuna, a dauki mummuna a maida shi kyakkyawa. In ka duba yanzu ko da aiki ne mutun yake idan aka kai shi inda yake almunda hana yake yana satar dukiyar jama'a, ba cewa aiki ya samu alheri ba, sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren yayi kokari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat. Wannan ya danganta ga wasu al'umma ne waɗanda su kuma fansarar comrade din haka take nufi a wajen su. Allah ya sa mun fahimta.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Madube Tumba Kwadi na FCE Yola da Dr. Badi Koigire na Jami'ar Modubo Adama da ita ma ke Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai mu.